Et ça, c'est Ludia à la mise en jeu.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirin na hantsi a yau ranar Alhamis 15 ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yawancin sanatoci basu ji daɗin yadda babban bankin Najeriya CBN ya fitar da sanarwar takaita kuɗaɗe da mutane da ƙungiyoyi da za su iya cirewa asusunsu na bankunan ba. Sannan kuma a yayin da aka shiga rana ta biyu a taron shugabannin ƙasashen Amurka da Afirka, alheri Grace Abdu ta yi ƙarin haske kan muhimman batutuwa da aka tattauna a taron. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sulaiman Nabarma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanan labarai jaridu daga ƙasar Ghana, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Amurka na shirin baiwa ƙasashen Afirka dala biliyan 55 nan da shekaru uku masu zuwa, kamar yadda jami'an fadar White House suka bayyana. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba Joe Biden ke karɓar bakuncin taron yini biyu da shugabannin Afirka. Alƙawarin tallafin na shekaru uku na Amurka ya kunshi dala biliyan 20 don shirye-shiryen kiwon lafiya da yake jawabi ga shugabannin Afirka jiya Laraba a taron kasuwanci. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka na kan gaba ga makomar Afirka nan gaba, kuma ya sanar da sabbin damarmakin kasuwanci da alƙawuran samar da ababen more rayuwa da suka hada da samar da makamashi mai tsafta da tattalin arzikin zamani.
And improving Africa's infrastructure is essential to our vision of building a stronger global economy.
Biden ya ce haɓaka ababen more rayuwa na Afirka yana da muhimmanci ga burinmu na gina ingantaccen tattalin arzikin duniya wanda zai fi dacewa da irin matsalolin da muka gani a cikin 'yan shekarun da suka gabata. Shugaban na Amurka yana fuskantar wasu soke-soke na rashin ganawa da shugabannin na Afirka da ya karɓi bakunci ɗaya da ɗaya. Jami'an gwamnati sun ce nan ba da jimawa ba, Biden da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da wasu sakatarorin majalisar zartarwa za su kai ziyara Afirka domin tattaunawa dalla-dalla. Jami'an tsaron Iraki uku ne suka mutu sakamakon fashewar wani abu a arewacin Bagadaza jiya Laraba, kamar yadda rundunar sojin Iraki ta sanar. An kashe jami'an ne a lokacin da wani bam da aka dana ya tashi a wani samami da jami'an tsaro ke yi a yankin Khan da ke gundumar Tarmiya. Sanarwar da rundunar ta fitar ta ce an kashe wani kwamandan runduna ta 59 da wasu mutane biyu. Sanarwar ta kara da cewa Lieutenant General Qais Al-Muhammadawi, kwamandan sojojin ƙasa na Iraki, zai jagoranci gudanar da bincike a yankin domin gano musabbabin fashewar. Nan take dai ba a san waɗanda suka aikata laifin ba. Gundumar Tarmiya dai ta sha fuskantar hare-hare da dama daga ƙungiyar IS tun bayan da jami'an tsaron Iraki tare da taimako daga ƙungiyar ƙawancen da Amurka ke jagoranta suka fatattaki ƙungiyar a wani farmakin soji. Ƙasar Ukraine ta faɗa jiya Laraba cewa ta daƙile harin da Rasha ta kai birnin Kiev, inda ta yi amfani da makamin tsaron sararin samaniya ta harbo wasu jirage marasa matuƙa masu tarwatsa kansu guda 13, ko da yake tarkashen wasu jiragen da aka harbo ya lalata gine-gine biyar. Magajin garin babban birnin ƙasar Vitali Klitschko ya ba da rahoton fashewar wasu abubuwa a gundumar tsakiyar Shevchenkovsky da ke tsakiyar Kiev a harin da aka kai da safe, sai dai ba a samu asarar rayuka ba. An kai wani gagarumin harin jirgi mara matuƙi a Kiev, ma'aikatar tsaron Ukraine ta wallafa a Twitter. A bayyane yake cewa sojojin Rasha suna jin ƙwarin gwiwa ne kawai lokacin da suka kai hari a garuruwa masu zaman lafiya. Jirage marasa matuƙa sun kasance wani ɓangare na lugudan wuta tare da rokoki, makamai masu linzami da bindigogin artillery waɗanda Rasha ta yi amfani da su a watan Oktoban da ya gabata nan kai hari kan tashoshin samar da wutar lantarki, kamfanonin ruwa da sauran kayayyakin amfanin jama'a, wanda take yunkurin dakushe fatan 'yan Ukraine a farkon lokacin sanyin hunturu.
Yawancin sanatoci ba su ji daɗin yadda babban bankin Najeriya CBN ya fitar da sanarwar takaita kuɗaɗe da mutane da ƙungiyoyi za su iya cirewa asusunsu na bankunan ba. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton.
But when we are not trying to say we know these policies you know what when we are not even trying, it's not the best thing for the country.
But forcing people to do that will just create a situation where our homes, particularly rural dwellers and elders, their pillow cases will become their banks.
We must support this cashless. How much money is it in the rural areas?
Yadda akai muhawara kenan a zauren majalisar dattawa bayan shugaban kwamitin kula da bankuna, inshora da cibiyoyin hada-hadar kuɗi Ubasani ya gabatar da rahotonsa. Majalisar dattawa ta amince da rahoton, amma wasu sanatoci sun nuna rashin amincewarsu da lokacin aiwatar da manufar, inda suka ce hakan na iya kawo rudani a yankunan karkara. Senata Adamu Alliyaru yana cikin sanatoci masu wannan tunanin.
Dole a ba da cikakken lokaci a fahimtar da mutane, a shiga cikin ƙauyuka, a nuna musu amfanin wannan cashless policy din kafin ya fara aiki. Idan ba a haka ba, to gaskiya za a samu matsala, saboda mutanenmu waɗanda ke zaune a cikin ƙauyuka ba su san amfanin kai kuɗi a banki ba.
Babban bankin Najeriya ya ba da umarnin fitar da tsabar kuɗi da bai wuce naira 100,000 ba ga mutane, sannan ga kamfanoni kuma an ce kar a wuce 500,000 kowane mako, sannan a fitar da 20,000 ta hanyar ATM kowace rana. To sai dai Sanata Adamu Bulkaciwa ya ce an yi waɗannan dokokin ne saboda wata manufa, domin Najeriya ba ta kai wannan lokaci ba tukuna.
Duk report ɗin da aka kawo da abin da Central Bank ta yi, dokokin da suka kawo, duk sun yi ne saboda wata manufa. Mun san manufar, amma mutanenmu na karkara, don ni mutumin karkara ne, amma gaskiyar magana bai dace da mu ba, kuma in ba mu kare haƙƙin jama'a ba, ai ba mu yi aikin mu ba. Mafi yawan da mutum zai iya dauka a banki a ƙara shi, saboda in ba a ƙara ba, mutanenmu da yawa za su cutu.
Shi kuwa sanata mai wakiltar Sokoto ta Kudu Abdullahi Ibrahim ɗan Baba ya ce manufar tana da kyau, amma akwai abin dubawa a harkar aiwatarwa.
Wannan abin yana da kyau, amma dai a kawo canje-canje a ciki. Duk da yake mu mun yi dokar da muka ba babban bankin Najeriya dama su yi haka, amma kuma dokar nan ta nuna cewa kafin su yi haka nan ya kamata su zo su zauna da mu a tattauna, su ji menene mu da ke wakiltar mutanen Najeriya, menene namu ra'ayi, saboda mu duk abin da muke yi muna yi domin jama'a ne. Kawai dai ni ina ganin wasu 'yan Najeriya ne marasa kishin ƙasa, waɗanda ke son su sa ƙasar nan cikin wani haɗari, waɗanda ke son su hana a yi zaɓe 2023.
Baya ga yin kira da a daidaita manufofi da tuntuɓar juna, majalisar dattawa ta ƙuduri aniyar tallafawa babban bankin ƙasar a ci gaba da aiwatar da ayyukan samar da sauyi a masana'antar hada-hadar kuɗi kamar yadda ya kamata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya faɗa jiya Laraba cewa sojojin Eritrea sun kashe kawunsa a yankin Tigray na ƙasar Habasha. Ministan yaɗa labaran Eritrea, Yamani Gabriel Meskel, bai amsa buƙatar jin ta bakinsa ba kan zargin. Darakta janar na WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, tsohon ministan Habasha wanda ya fito daga yankin Tigray, a baya ya kasance mai sukar irin rawar da Habasha ta taka a rikicin da ya yi sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba miliyoyi da mahallansu. A cikin mintunan ƙarshe na taron manema labarai a Geneva na aka mayar da hankali kan cutar COVID-19, Tedros ya ce ya kusa soke taron saboda baya cikin nutsuwa bayan da ya samu labarin kisan kawunsa. Kwamandan yaƙi Jan Biyar Kareri ya jagoranci dakarunsa da ke yaƙi da ƙungiyar 'yan tawayen M23 da ake matuƙar tsoro. Shugaban da ya kira kansa da Lieutenant General yana jagoranta wata ƙungiyar 'yan bindiga da ake kira da kungiyar haɗin kai mai hankoran yancin Congo, wato APCLS, galibi mayaka ne daga kabilar Hunde, a wani kawance da aka kulla domin dakile yunkurin kungiyar M23. Kungiyar APCLS da sauran kungiyoyi masu dauke da makamai sun haɗa ƙarfi da ƙarfi don yakar mayakan. Kareri, mai shekaru 60, ya shaidawa wakilan kamfanin dillancin labarai na AFP a hedkwatarsa da yake aiki a wata buka a yankin Kitshanga na lardin Kivu ta Arewa. Kwamandan wasannin Kareri ya shafa sama da shekaru 25 a cikin daji, ciki har da yaƙi da ƙungiyar M23 a 2012. Ƙungiyar M23 da Tusi ke jagoranta na ɗaya daga cikin ɗimbin masu ɗauke da makamai da ke fafatawa a gabashin DRC mai fama da tashin hankali. Da yawa daga cikinsu sun gada ne da munanan yaƙe-yaƙe guda biyu a ƙarshen ƙarni na 20.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan batun taron shugabannin kasashen Amurka da Afirka, Alheri Grace Abdu ta yi ƙarin haske kan muhimman batutuwa da aka tattauna a taron.
Wato Hadiza, rana ta biyu ta wannan taron mafi mahimmanci, duk da yake dukkan ayyuka shirye-shiryen da aka yi a cikin wannan taro suna da mahimmanci, sai dai a wannan ranar ce shugaban Amurka mai masaukin baƙin shi Joe Biden ya yi kaddamar da taron harkokin kasuwanci wanda ya kunshi 'yan kasuwa da masu ruwa da tsaki a fannin tattalin arziki da aka gayyata a wannan taron. Bisa ga sanin cewa ba shugabannin kasashen nahiyar Afirka nan kadai aka gayyata a taron ba, akwai hamshakun 'yan kasuwa da waɗansu dai da suke da ko shugabannin kamfanoni ko dai waɗanda suka yi fice a fannin rayuwa da yake ba da gudunmuwa ko kuma inganta fannin harkokin tattalin arziki. To a yau ɗin kuma shi shugaban jamhuriyar Niger da takwaransa na Benin suka sa hannu a wata yarjejeniya da Amurka da ta jibinci harkokin kasuwanci. Bisa ga bayanin da jami'an Amurka suka yi a wurin wannan sa hannu a yarjejeniyar aikin nan, sun yi bayanin cewa sama da mutane biliyan 1.5 ne za su amfana da wannan shiri. Suna kuma bayyana cewa ba jamhuriyar Niger da kuma kasar Benin kadai za su amfana da shirin ba, amma har makwabta da suka hada kamar su Togo da sauran kasashe da suke makwabtaka da waɗannan kasashe za su amfana da shirin. Wannan shirin banda harkokin cinikayya sun bayyana cewa zai taimaka wajen bunƙasa ayyukan noma. Ana ganin cewa zai zama wata dama da matasa za su samu ayyukan yi, an ma yi batun cewa wannan shiri da shirye-shirye da ake ana ƙoƙarin ganin cewa an inganta matsayin ƙarfin tattalin arzikin mata da ganin an samu ƙarin mata da suke shiga harkokin kasuwanci da za su iya dogaro ga kansu. To banda haka kuma wani abun da ya ɗauki hankali a ciki shi ne sanarwar da jami'an gwamnatin Amurka suka yi na cewa shugaba Joe Biden zai ba da tallafin kuɗi da za a gudanar da ayyuka a ƙasashen nahiyar Afirka cikin shekaru 3. Amurka tana shirin kashe dala biliyan 55 a ƙasashen nahiyar Afirka a cikin shekaru 3 masu zuwa. To sai dai waɗansu da muka nemo jin ta ra'ayinsu dangane da wannan sanarwa sun nuna cewa kusan sai ka ce jefa dutse ne a teku, duk da yake dala biliyan 55 ɗin nan kuɗi ne, maƙudan kuɗi, amma suna batun cewa da yake ana batun nahiyar Afirka ne baki ɗaya, ba wani sashe ko wata shiya ko kuma wata ƙasa ɗaya ba. Wannan kuɗin idan aka dube su za a ga ba lalle ne ya yi tasiri kamar yadda ake sa zuciyan zai yi ba a ƙasashen nahiyar Afirka nan, in ma aka kwatanta da abin da Amurka take kashewa a waɗannan ƙasashe ko kuma ƙasashen duniya a cikin shekaru daban.
Okay, to kin yi maganar cewa lalle ƙasashen Afirka za su amfana da wannan taron. Ta yaya ƙasashen za su amfana da wannan taron?
To kamar yadda na bayyana, sannan farko dai a dunkule a matsayin nahiya. Burin kasashen nan bisa ga bayanai shine su ga cewa sun samu shiga wannan kungiyar manyan kasashe masu 20 din nan. To sai dai wani bayani da wani mai fashin baki ko kuma mai kula da lamura shari kan lamura yayi da dangane da wannan, ya bayyana cewa abinda suka fara nema tun sama da shekaru 20 da suka gabata shine su kasashen Afirka nan su samu kujeran dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, yadda za su iya samu ikon hawa kujeran laki.
Tattaunawar mu kenan da Alheri Grace Abdu kan babban taron Amurka da shugabannin kasashen Afirka. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifen. Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda shi ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryamurka.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Nakasa, nakasa,
nakasa,
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To kamar yadda muka yi alkawali a shirin da ya gabata, a yau za mu fara yin bitar abubuwan da muka zo da su a tsawon shekarar nan ta 2022 mai shirin karewa. A farkon watan Yuni da ya shige, shirin ya sauka a birnin tarayyar Najeriya, inda wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da Ibrahim Sagir, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar masu bukata ta musamman, bugo da ƙari sarkin 'yan kasuwar na kasassun Abuja. A kashin farko na wannan hira, bakon shirin ya fara ne da yin bayani akan yanayin zamantakewa ta tsakanin na kasassun Abuja a kungiyance.
Da farko dai, sunana Ibrahim Sagir, kuma ni dan asalin jihar Kano ne, kofar na isa a lokacin makera. Ni ina zaune a nan garin ne Abuja, Karmajeji, unguwar Gurago, wanda inda nake zaune nan ne tara na kasassu na Abuja gaba daya, inda su suka fi yawa. Tunda sarki guda na kasassun Abuja gaba daya anan yake, wanda yake tare da dukkan yawanci nau'o'in masu nakasa a wannan guri Karmajeji kenan. Wannan gurin nan da muke zaune akwai kusan mutum 500 wanda suke nakasassu ne, kuma suna zaune a wannan Karmajeji din.
Dukkan su gurago ne?
Akwai gurago, akwai makafi, akwai dai nau'in sauran nakasa saboda al'umma ta tare da yawa ya zama kamar headquarta ne na nakasassu saboda shi sarkin guragu Alhaji Sulaiman Muhammad Katsina shi sarki ne na nakasassu na Abuja baki daya ba wai na wani bangare ba so saboda haka ya tara mutane nau'i daban-daban a gurin masu nakasa
kana da mukami ne kai
eh ni ina da mukami
me mukamin ka
na farko dai ni chairman ne na yan kasuwar Abuja gaba daya abinda yasa kuma na samu wannan matsayi ne karkashin jagorancin shi Alhaji Sulaiman Muhammad Katsina wato sarkin guragu na Abuja gaba daya
wai da aka nada ka shugaban yan kasuwa guragu zabe kuka yi
eh zabe ne muka yi domin akwai ubangida na Alhaji Lawan Hi'i wanda tun farko da aka yi zabe ni ne sakataransa so kuma daga baya aka zo aka bani aka yi tsari aka tashi a shi fada sarkin guragu aka bani rikon kwariya daga aka bani rikon kwariya kuma daga baya majority na mutane aka zo aka tabbatar da ni akan wannan matsayi
shekara nawa kuke yi a karagar mulkin ku
to ni dai bazan manta ba farkon hawa na ranar da Buhari ya hau da sati biyu
kai ma yanzu ka shekara 7 kenan
ni ma na shekara 7 saboda
ba ko kuma da wa'adi
a muna da wa'adi saboda na ga ya muke na yi zaman rukun kwariya kuma daga baya wajen shekara 2 kenan saboda matsalolin da aka samu na demolition din da aka yi mana shine yasa wa'adin na ya kara saboda kokarin da nake yi so ba mu san gobe yanda Allah zai ba saboda muna da yawa kuma su mulki na jama'a ne idan gobe suka ce ga wani to sai azan ya zai kuma mutare mun fara mu baya Allah ya saka mana albarka
a kungiyar ku akwai mata
kai mata kai muna da mata muna da maza akwai makafi akwai kurami duka muna nan kuma duka yan kasuwa ne saboda a yanda muke zaune register muke a kungiyar mu sai ka cika kaidoji zaka kasance member na kungiya ba wai duka guragun garin bane kowa yake ciki a'a muna da membobi kuma membobin da muke da shi lalle sai ka cika kaidan nan zaka zama member cikin mu sannan akwai mata akwai inyamurai akwai yarabawa akwai gwarawa akwai hausawa nau'i daban-daban muna nan a wannan gari ma kowanne abin da yake yi kenan
kuna sa mu juna haraji ne duk wata ko ya kuke tafiyar da kungiyar
ba ma yin haraji amma idan muka yi meeting muna dan yin hada-hada da muke aje kudi da sati da muna aje naira 100 haka sai dai akwai wani larura haka zamu duba mu gani wannan wace irin larura ce wace zamu taimaki mutum to muna iya hada dare daya ma muna tashin meeting akan ya zai mu taimaki wani namu ko kuma kungiya ta ga duba ta ga cewa akwai wani mai matsala na kasuwa wanda hakan zai sa ya durkushe koma sana'a tsohuwar sana'a sai an sanya zai a taimake shi a cikin kudin da muke da shi mu dan yi masa wani abu ya dogara da kansa
to baya ga shugabancin kungiyar yan kasuwa na kasassu guragu kana siyasa
muna harkar siyasa kadan
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban bitar abubuwan da muka zo da su a wannan shekara yanzu a madadin sarkin yan kasuwar na kasassun birnin tarayya Ibrahim Sagir da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
Malam Sule yanzu kuma lokaci ne da Redwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga kasar Ghana
da babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic da mu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine kasar Ghana ta samu sahalewar asusun ta'ammali da kudaden duniya na tallafin $3 billion ga tattalin arzikin kasar jaridar ta ce kasar Ghana da asusun ta'ammali da kudaden duniya IMF ta kaici sun ci mota jejeniyar farko dangane da bayar da taimakon kuɗi da zai tallafa wa tattalin arzikin kasar da ya kama dalar Amurka $3 billion wadda zai farfado da tattalin arzikin kasar da daidaita matsalar sha'anin kuɗi na kasar wannan kuranci na shekara uku ya samu amincewa na ma'aikata na asusun cikin makunan
abinda kuma za a yi ƙara samun tabbaci daga manajoji da hukumar zattarwa na Bretton Woods Institution. Hukumar zaben ƙasa da hukumar katin shaidar ƙasa sun talauce. Amma Kofi Buwa ne ke wannan zargi, kuma jaridar The Chronicle tarwaito labarin. Jaridar ta ce wani mamban majalisar dokoki na mazaɓan Alambile a tikitin babban jam'iyyar adawa na ƙasar nan National Democratic Congress Emmanuel Amma Kofi Buwa ya gabatar da dokokinsa ga kakakin majalisar dokoki yadda zai sa baki a hana hukumar zaɓe na ƙasar Ghana da hukumar kadin shaidar 'yan ƙasa daga gabatar da sabuwar dokar da za ta hana wa dokacin al'umman ƙasar nan kada zaɓensu. Abinda ya ce ne hukumar zaɓen da na ainihin kadin shaidar ƙasa yanzu sun talauce abinda ke shafan aikinsu na samar da kayan aiki. John Dramani Mahamman baya goyin bayan Asiedu Nketiah a matsayin chairman ƙasa na jam'iyyar NDC. Jaridar The Herald ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce Victor Smith ya bayyana cewa babban jam'iyyar adawa NDC za ta yi taron wakilanta a ranar Asabar 17 ga watan Disamba nan da muke ciki shekara ta 2022 a Crossport Stadium da zaben zattarwa na ƙasa da sun kaɗa da babban magatakardan jam'iyyar chairman ƙasa da kuma daraktan sadarwa na ƙasa a cikin wasu manyan mukamai. Gabanin wannan takara a ƙarshen makon nan a rinƙa samun jefe-jefen bama-bamai suka kenan nan da can, kuma yanzu haka tsohon jakadar ƙasar Ghana a ƙasar Ingila da Ireland shi ne ke faɗan cewar John Dramani Mahamman tsohon shugaban ƙasar Ghana ake jin shi ne zai sake jagorar jam'iyyar a zaben shekara 2024 baya goyin bayan John Asiedu Nketiah a matsayin wanda zai takarar chairman ƙasa na jam'iyyar ta NDC. Victor Smith tsohon mataimaki na tsohon shugaban ƙasa Jerrigan Rawlings ya bayyana cewar tsohon shugaban ƙasa da sauran shugabanni na NDC sun shawarci Mr. Asiedu Nketiah da cewar kada ya yi takarar matsayin maga kujerar jam'iyyar saboda hakan zai iya tayar da jijiyoyin wuya. Da wannan muka iso ƙarshen shirin jaridun na yau. Ridwanul Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwanul Allah. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a manfa a takaice.
Amurka na shirin baiwa ƙasashen Afirka dala biliyan 55 nan da shekaru uku masu zuwa, kamar yadda jami'an fadar White House suka bayyana. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba Joe Biden ke karɓar bakuncin taron yini biyu da shugabannin Afirka. Alƙawarin tallafin na shekaru uku na Amurka ya kunshi dala biliyan 20 don shirye-shiryen kiwon lafiya da yake jawabi ga shugabannin Afirka jiya Laraba a taron kasuwanci. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka na kan gaba ga makomar Afirka nan gaba, kuma ya sanar da sabbin damarmakin kasuwanci da alkawuran samar da ababen more rayuwa da suka hada da samar da makamashi mai tsafta da tattalin arzikin zamani. Jami'an tsaron Iraki uku ne suka mutu sakamakon fashewar wani abu a arewacin Bagadaza jiya Laraba, kamar yadda rundunar sojin Iraki ta sanar. An kashe jami'an ne a lokacin da wani bam da aka dana ya tashi a wani samame da jami'an tsaro ke yi a yankin Kan da ke gundumar Tarmiya. Sanarwar da rundunar ta fitar ta ce an kashe wani kwamandan runduna ta 59 da wasu mutane biyu. Kasar Ukraine ta faɗa jiya Laraba cewa ta dakile harin da Rasha ta kai birnin Kiev, inda ta yi amfani da makamin tsaron sararin samaniya ta harbo wasu jirage marasa matuka masu tarwatsa kansu guda 13, ko da yake tarkashen wasu jiragen da aka harbo ya lalata gine-gine biyar. Magajin garin babban birnin kasar Vitali Klitschko ya ba da rahoton fashewar wasu abubuwa a gundumar tsakiyar Shevchenkovsky da ke tsakiyar Kiev a harin da aka kai da safe, sai ba a samu asarar rayuka ba.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. ya zama da Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa. Ki Salman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa huta lafiya. Ma assalamu.